ganye ba soyayya hadin rabu ne
Bana sha'ani